Sunan Hajji Mansura, ina saida dabino, ina saida karamfari, kimba, yammiya. Duka karamfari last na naje na doki kwatoku 26 million. Shekaran jiya na nate njen doki 46 million. Sai sai yazo aka ya damu auna shi, nawa damu saida konko. Sai ni gaskiya abin na duniyan da kai shi ma na bani tsoro.
Sunana Kabiru Adam. Ni kuma ina dinki ne aikin design nake furnace. Gaskiya masalan da muka shiga wannan lokacin yayi kamari kwarai. Saboda zarrukan mu komai an kara aiki ko ka karbi baka samu komai a ciki. Garin yayi karfi gaskiya matukan karfi shi yasa gaskiya roƙon da muke yi gwamnati ya duba yayi wani abu kan haka
babban kasuwan kuma shi a kasar Ghana kenan inda masu hada-hadar kasuwanci suke ci gaba da kokawa bisa matsalan tsadar rayuwa a kasar hukumar kula da kididdiga a kasar Ghana ta NSS a takeice ta sanar da samun hauhawar farashin kayayyaki a watan Yunin bana wanda ya kai kashi 29.8 cikin 100 sakamakon tashin farashin kuɗin motar haya da ayyukan gidaje da kuɗin ruwa da mamakamashin iskar gas da dai sauransu wannan sabon adadi ya zarta wanda aka gani a watan Mayu din bana wanda ya kai kashi 27.6 bisa 100 to sai dai a karon farko tun shekarar 2004 da hauhawar farashin kayayyaki ya kai kashi 29 sai kuma bana watan Yuni da aka samu fiye da hakan masana tattalin arziki a nan kasar Ghana na danganta hauhawar farashin kayayyaki da tsadar rayuwa bisa tashin kuɗin motar haya Abu Na'im Afandi masanin tattalin arziki ne a kasar
yanda al'amura inflation da ke tafiyan nan yana da bacin rai sosai because that is the rate at which cikin kasuwa ko abubuwa tafiya yake tafiya cikin kasar Ghana ka duba kudin lori yanda ke kawo abinci kudin lorin ya hau bisa so at that rate nan da yake hawun nan they have to work on that figure so shi ya bari kayan abinci ke hauran cikin kasuwa haka
sai dai kuwa anasa jawabi mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bomiya ya bayyana cewa gwamnati na daukan matakan da suka dace domin ganin an shawo kan wannan matsalan amma a wannan karo Ghana za ta samar da kamfanonin cikin gida ne domin tabbatar da dogaro da kai.
We are building and we have to build an industrial economy.
Burin da gwamnatin jam'iyyar MPP take kokarin cimma shine kaucewa dukufa akan kasashen ketare domin neman tallafi wato Ghana Beyond Aid amma kuwa bayan nan kasar ta tuntube asusun bada lamunin kasa da kasa ta IMF biyo bayan yakin Ukraine da Russia da cutar COVID-19 ya bada gudunmuwa gurin tabarbarewar tattalin arzikin kasar Hamza Adam muryar Amerika kuma si Ghana.